الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna yammaci na 18 ga watan Rabi'u Tsani, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445, wadda ta yi daidai da 2 ga watan 11 miladiya ta 2023. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasaru Zadil Ma'ad. Littafi ne wallafar babban malami Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wanda babban malami Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi cikin mujalladi guda. Wannan kuma shine darasi na 20 daidai a cikin wannan littafi. A darasin da ya gabata muna dai tattaunawa game da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan abin da ya shafi tafiya. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarci matafiya idan za su yi tafiya su shugabantar da ɗaya daga cikinsu. Kada a yi tafiyar da ta kai mutum uku zuwa sama, babu jagoran tafiya a cikin wannan tafiya, kuskure ne. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana tafiya a guraren da bai dace a ce mutum ya yi tafiya shi kadai ba, gurin da in wani abu ya faru babu mataimaki, ba shi da wanda zai agaza, to wannan shi ma tafiyarsa irin waɗannan wuraren kuskure ne. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me irin wannan tafiya gurin da ba a da amincin mutum shi kadai ya kama hanya ya hau abin hawa ya tafi irin wannan wurin, to in ya tafi shi kadai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da shaytan. Haka in su biyu ne ma dai hakan abin hukuncin iri ɗaya ne, domin in ɗaya ya kamu da larura ɗayan shi ma ya zama dai shaidan ɗin kenan. Da haka shi sa Annabi ya ce su ma idan matafiya mutum biyu ne to sun zama shaidanu guda biyu, daga mutum uku ne tafiya take zama ayari, take zama raka. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun karanta cewa idan ya himmantu zai yi tafiya, to da zarar ya daidaita akan dabbarsa ta hawa, to yakan yi wannan zikiri ya ce bismillah, bayan ya ɗora ƙafarsa a likkafar ainihin wato raƙuminsa, sai ya ce alhamdulillahi alladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sannan ya ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sannan ya ce subhanaka, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Sannan da zarar ya fara tafiyar yana karanta wannan addu'ar Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa wa min al'amali ma tarda, Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa tuwi anna bu'dah, Allahumma anta as-sahiba ko sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl, Allahumma inni a'udhu bika min wa'atha'i safar wa ka'abati al-manzar wa su'al munqalab fil mali wal ahl ko fil ahli wal mal. Idan kuma ya kama hanyar dawowa zuwa gida, bayan waɗannan zikirai da kaji kuma yana ƙarawa da aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa idan suna tafiya suka zo wajen hawa suna ainihin wato yin ainihin wato a kabbara, idan kuma sun gangara inda suke tafiyar sun gangara ce to suna yin tasbihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hango gari za a shiga gari, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan addu'a: Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlal wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlal wa rabbal shayatin wa ma adlal wa rabbal riyah wa ma dharain. Allahumma as'aluka ku as'aluka khayra hadhihi alqarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Sannan daga cikin abinda Annabi yake ya halin tafiya yana takaita sallah ne raka'a hudu ta koma raka'a biyu kasaru kenan. Sannan in ta kama yana hada sallolin ko jam'u taqdim ko jam'u ta'khir, ma'ana ya jawo sallah gaba ya hade ta da ta farko ya sallace su, ko ya tura sallah farko zuwa ta gaba ya sallace su, sai ya jam'an wa qasaran, ga kasaru ga kuma hada sallah. Wannan dai yana daga cikin karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan ba a samu Annabi a cikin halin tafiya yana yin sunanin rawatib ba, salloli ko nafilfilin da muka karanta a baya wanda suke biyo baya ko kafin sallolin farilla. Sannan ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a halin tafiya yana yin rak'atayil fajr, sannan yana yin sallar witri sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To wannan dai yana daga cikin abinda muka tattauna a satin da ya gabata. Kai tsaye za mu shiga cikin sabon fasali. Qalal muallif rahimahullahu ta'ala: faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa sallam fi qira'atil qur'an. Ga wani fasali da zai karantar da mu koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin karatun alqur'ani. Kana lahu hizbun la yakhillu bihi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hizb. Hizb shine ma ya'taduhu almar min salatin wa qira'atin wa du'ain, shi ake kira da hizb. Abinda mutum ya riga ya zama masa ɗabi'a, ya zama al'ada, ya shiga jinin jikinsa, baya dainawa ko da yaushe, ko sallah ko karatun alqur'ani ko addu'a, ana kiran wannan hizb. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wani adadi da ya saba da shi, bai barin karanta shi daga alqur'ani. Ina ma dan uwa a ce kai ma alqur'ani ya samu wannan gatan a wajenka, ta yanda duk irin yanda al'amari ya rincabe, duk yanda za a yi sai ka karanta wannan adadin kullun, ko da ko warkoki ne waɗanda suke ba masu yawa ba, gaskiya da ka caba da ka more, kuma da ka samu sauki cikin al'amuranka, kuma da damuwarka ta yi sauki, domin ka kulla alaka da alqur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata rana da baya karatun alqur'ani, shine kana lahu hizb, yana da wani adadi da yake karantawa. Da aka yi ma ka dauki gurgudan abinda zaka iya. Khudhu min al'amali ma tudiqun, kar ka rungumo da yawa, kila hizbi biyu zaka iya, to kaga duk kana yin hizbi biyu duk inda kai kwana 30 ka sauka kai karatun hizbi 60 sai ka sake dawowa. In kana da ainihin shu'uni da yawa hizbi biyu ba zai samu ba, to ko hizbi daya ka dinga yi mana, kaga duk kwana 60 wata biyu akalla alqur'ani ya shiga cikin lalitan lokacinka. Lallai cikin jadawalin rayuwarka akwai alqur'ani a ciki, to lallai za ka samu warwara cikin al'amuranka kwarai da gaske, matukar alqur'ani ya zama yana tattare da kai koda yaushe, bal ba za ka gushe ba cikin kunci da bakin ciki da takura da damuwa, matukar ka zama baka karatun alqur'ani. Idan kaga ka baka karatun alqur'ani kuma baka samun kanka cikin kunci da matsi, to alamu suna nuna zuciyarka ta mutu murus, domin zuciya rayayya ba karatun alqur'ani ba ta samun walwala, ba ta samun sakewa. Ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana karanta wani adadi na alqur'ani kuma a cikin sallah, kaga nurun ala nur, ga karatun alqur'ani ga sallah. La yakhillu bihi baya bari, shine la yakhillu bihi, baya barin wannan adadin da ya saba karantawa. Sannan wa kanat qira'atuhu tartilan harfan harfa,
ga karatun Annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin nawa ba, ba irin naka ba dan aya-aya, wato a guje fa ka rasa inda mutun zashi maka ta yara, mutun ya dinga gudun fanfalaki a cikin karatu, cikin Alkur'ani. Ka ji karatun Annabi sallallahu alaihi wasallam tartilan, kuma wani malamin mu yace tilawa tafi karfin ana karatu tartil. Zaka samu mai karatu tartil yana iya dadewa bai fadi ba a cikin karatu, ko musaffa ake yi ko karatun Alkur'ani, amma mai yin gaggawan nan, shi gaggawar matsalar durin da ka zo ka ce masa to ayi a hankali, to ba zai iya ba. Kaji kai riba da kake samu, in ka so ka tsinke a gujen kai zaka iya tsinkewa, amma shi in ya so ya bi a hankali shi kuma ba zai iya ba. In kuma ya ce sai ya yi haka, to zai ta faduwa a cikin karatun. Wannan yana daga ciki, shi yasa suka ce daga karanta hizfi 10 a guje, gara ka karanta hizfi 2 tartil. Kaga dama dai an gaya ma ka dinga yin tadabburi cikin Alkur'ani, babu yanda za a yi kana karatu a guje kuma a ce akwai tadabburi a ciki. Allah ya ce afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. Da haka Alkur'ani ba tadabburi, ai kuma an yi abin da ba shi ake da bukata ba. Da haka kaji karatun Annabi sallallahu alaihi wasallam tartil, mun karanta a can baya cewa ana da matakan karatu guda hudu kamar yadda malamai masu karantar da tajwidi suke fada. Akwai at-tahqiq, akwai at-tartil, akwai at-tadwir, akwai al-hadar. Shi at-tahqiq dama karatu ne na koyarwa, kana yi kana bayani, kana yi kana bayani, inda ma ba a tsayawa, kai kana tsayawa don waɗanda kake karantarwa su dinga ɗauka. To wannan kaga ta haƙiƙa kenan. Tartil shine karatu wanda yake daki-daki a hankali, tare da lura da hukunce-hukuncen tajwidi da makharijul huruf. Sannan karatu ne wanda duk inda ake jan karatu harka shida kana cikata, duk inda aka ce a ja harka biyar kana cikawa. Wannan yana daga cikin karatun da ake kira tartil. Akwai tadwir, shine karatu tsaka-tsakiya, inda aka ja harka shida a tartil, to a tadwir sai ka ja ta harka hudu, kaga kayi tadwir. Sannan a hadar shine mataki na can ƙarshe, malamai sun kyamaci mutum ya dinga karatu da hadar, kuma sun ce in har zai yi karatu da hadar, to akwai ka'idoji da dokoki da dole ya kula ya kuma kiyaye su, ya zamto ya gwanance ya kware da karatun Alkur'ani, yana kuma kula da hukunce-hukunce wajen karatun, to babu laifi ya danyi hanzari, musamman yana so ya yi hadda, to zai so ya maimaita karatun da yawa saboda ka'idar ma ta karrara ta karrara. To dan yana so ya haddace shafi daya, kuma sau dubu yake so ya karanta, kaga dole yana bukatar ya karanta a guje da sauri-sauri haka. To amma wannan saurin karkab ji shi yana tattake madda, yana tattake ainihin izhari, yayi kutubal da idigami can gurin, kaga yayiwa ainihin ikilabi mahangurba can, a to kaga wannan kuma sai abin ya zamto akwai damuwa a ciki. Ina fata an gane. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam tartilan, bayan tartil din kuma harfan harfan, shi yasa in koyan karatu zakai a bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sauki zakai karatu. Shi yasa mata da yawa suna cikin gida ma suna haddace karatun da Annabi yake, saboda karatunsa harfan harfan, harafi harafi zaka dinga ji. Wa yuqatti'u qira'atahu, yana gutsutsura karatunsa ayatan ayatan, aya aya, baya yin wasalu, wasalul jami'. An gane? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, baya yin haka. Shine wasalul jami'. Da ta'awizin da basmalar da farkon sura diya hada siya, baya yin haka. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Haka za ka ji qira'atahu muqatta'a, baya hade ayoyi biyu dan ya ga ba su da tsayi sosai, hade su kawai ya yi gaba, baya yi. Kowace aya in ya zo ƙarshenta yana tsayawa, sannan ya ɗauki aya ta gaba. Sallallahu alaihi wasallam. Wa yamuddu inda hurufil mad, yana jan madda in an zo wajen harafan madda. Ghayril maghdubi alaihim waladdallin, kaga adda harka shida lin harka shida kaga maddul arid lisukun kenan an gane ko fayamuddu arrahman yana kuma jan arrahmanir rahim arrahma yana jan ma din nan wayamuddur rahim yana kuma jan arrahim wa kana yasta'idhu fi awwal alqira'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ta'awizi wato yana neman tsarin Allah daga shedan a farkon karatunsa fa yaqulu yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa rubbama qala sau da yawa kuma yakan ce a'udhu billahi allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wal lokaci yana yin wannan kaga zakai ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana in zai fara karatu sai yayi kokarin karanta wannan dan ya nesantar da shedan daga wannan majalisi da zai karanta alqur'ani da haka yana karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shedan ar-rajim jefaffe yana kuma cewa allahumma ya Allah inni a'udhu bika minash shaitan ya Allah ina neman ka tsare ni daga shedan ar-rajim jefaffe min hamdihi daga waswasinsa wa nafkihi da girman kansa wa nafathihi da subul da bakansa ma'ana irin abinda shedan ke jefawa na waswasi Allah ka nesantar da shedan daga wajena kai ya jefa mu irin wannan waswasin da ya saba min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas to hams shine wato wannan waswasin Allah ka nesantar da shedan kada ina karatun nan ya jefa mun waswasi irin nasa wa nafkhi ko ya sanya mun ji da kai ya sanya mun girman kai in ji dan na iya karatu ko nafi kowa iyawa ko kaza kaza ya Allah ka nesantar da shedan kai ya samu haka wa nafthi da kuma subul da baka surutu shine naf ka nesantar da ni daga wannan wannan hadithin Imam Ahmad ya ruwaito shi mujalladi na 4 a mujalladin sa na 4 shafi na 80 da kuma ko hadisi na 80 da na 85 Imam Abu Dawud a cikin As-Sala ya ruwaito hadisi na 764 Ibn Majah a cikin Iqamatus Sala hadisi na 807 hadisin Jubair bin Mut'im radiyallahu an wa sanaduhu sahihun bi shawahidi hadisin an tattara shawahid din sa ya inganta wa sahahahu al-Albani Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadisin wa kana yuhibbu an yasma' al-Qur'an min ghairi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son sauraron al-Qur'ani daga wajen wani ba shi ba wani lokaci yana so ya ji Qur'anin a bakin wani ba wai shi ya ji nasa ba wa amara ibn mas'udin ya umarci Abdullahi dan Mas'ud faqara'a sai yayi karatu wa huwa yasma'u wato yana sauraro wa khasha'a ya kwantar da hankali ya nutsu hatta zarafat aina har idanunsa suka dinga hawaye suna zubar da hawaye sallallahu alaihi wa sallam wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Fadailul Qur'an hadithi na 2550 da 2555 da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan saurari karatu daga wajen waninsa wa kana yaqra'u qa'iman wa qa'idan wa mudtaji'an wa mutawaddi'an wa muhdithan illa al-janaba an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karatu a tsaye yana karatu a zaune yana karatu a kashin gide yana karatu yana da alwala yana da karatu bai da alwala in kaga bai yi karatun alqur'ani ba sai in yana da janaba an gane ko kaga shine inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar abunna alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim annabi sallallahu alaihi wasallam shi sana na Aisha tace kana khuluquhul qur'an to kaga gashi nan an nuna cewa haka dabi'ar annabi take ba a halin da baya karatun alqur'ani wata ran ka ganshi a tsaye yanayi, wata ran ka ganshi a zaune yake yi, wata ran kuma an dan gaji ya dan kishingida amma tilawa ana ta yin tilawa. Ina fata an gane, wani lokaci da alwala, wani lokaci kuma babu alwala, sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yataghanna bi, sannan manzon Allah yana rera alqur'ani ne, yana rangada alqur'ani, ba karatu yake ba, haka zaka dinga ji ba dandano, a'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taghanna, yana rera alqur'ani. Wa yurajji'u sautahu ahyanan, yana yin tarji'i da sautinsa wani lokaci. Tardidu saut fil halq, wato dan kaikawan murya a makogoro, shi ake kira da tarji'i. Wa tikrarul kalam, sannan da dan maimaita magana, ka fada ka sake maimaita, ka je ka kuma dawowa, jaharan ba'da ikhfa'i, ko kuma alhamdulillahi rabbil alamin, ma'ana bayan arrahmanir rahim maliki yawmiddin, sai ka danyi kasa da murya, sai kuma aji bayan ka danyi kasa, sai kuma aji ka bude murya ka daga. Wannan yana yin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan yana daga cikin abin da ke saki karawa alqur'ani dadi. An fahimta ko? Yawa, alqur'ani akwai dadi ko? Wa yurajji'u sautahu, yana yin tarji'i da sautin sa ahyanan. Wa hakabun mugaffalin tarji'a, ibnu mugaffal wata rana ya hakaito ya kwaikwayo irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tarji'i, har Muawiyah ibn Qurra yake cewa wata rana shi ibnu mugaffal din ya so ya nuna irin yanda Annabi yake tarji'in, yace amma sai ya ji tsoron kada mutane su fito su taru ai ta kallon sa, shi yasa sai bai yi ba. An gane ko? To yana kwaikwayon irin tarji'in Annabi sallallahu alaihi wasallam, mana a ce sau ɗaya amma sai ya maimaita ta yi. An gane ko? An gane, kamar misali, in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk, in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk, in tu'adhibuhum, sai ka ji wani lokaci mutum ka ɗauka ko gaban ne ya manta, tarji'i ne yake yi. Lokaci sai dan juwa yana ta kawowa, yana zuwa yana dawowa, ba mantawa yayi ba, wannan tarji'in yake so ya dabbaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin irin haka. Zakarahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya ambaci wannan karatun na Annabi sallallahu alaihi wasallam da tarji'i. An gane ko? Wannan hadisi Imam al-Bukhari a cikin al-Maghazi ya ruwaito shi, hadisi na 4281, haka a cikin at-tafsir hadisi na 4835, haka a cikin fada'ilul qur'an hadisi na 2547, Imam Muslim a cikin salatul musafirin hadisi na 794, shi ma ya ruwaito. Wa idha jama'ata hadha ila qawli, idan ka tattara wannan hadisin ka hada shi da fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinul qur'ana bi aswatikum, ku qawata alqur'ani da sautukanku. Wa qawlihi, ka kuma hado da fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ma adina Allahu li shay'in, Allah madaukakin sarki bai saurari wani abu ba, ka idhnihi li nabiyyin, kamar irin sauraron da Allah yake yi wa annabi, hasani sauti mai dadin murya, ya taghanna bil qur'ani, yana rera alqur'ani. Wannan kaga duk ana nuna maka ga karatun alqur'ani, sannan rera shi yana daga cikin abin da ke kara masa banƙaye, yana daga cikin abin da ke sanya masa wato a duk cigaba da jin nishadi da karsashi wajen karanta shi, sannan yana daga abin da Allah ta'ala yake sauraro kana karatu kana rerawa. Kaga ga wancan hadithin, ya taghanna wa yurajji'u sautahu ahyanan, sannan ga zayyinul qur'ana, ku ƙara wa alqur'ani, dama can kyakkyawa ne, amma ku ƙara nuna yana da kyau, ku fito da kyansa ta hanyar ƙawata shi da muryoyinku. Sannan a wancan hadithin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, Allah bai saurari wani abu ba, shine ma adina Allah, ma adina Allahu li shay'in, ai Allah bai saurari wani abu ba cikin maganganu da zantuttuka da mutane suke yi. Ka idhnihi, kamar irin sauraron da Allah yake yi, li nabiyin, ga wani annabi cikin annabawa, hasani saut, mai dadin murya, ya taghanna bil qur'an, yana rera alqur'ani. An fahimta ko? Ma'anahu mastama Allahu li shay'in min al ashya allati yasma'uha mithul istima'ihi li nabiyyin hasan as-saut, shine ma'anar hadithin. cikin abubuwan da Allah ta'ala ke sauraro, to ba abin da ya fi sauraro irin karatun annabi lokacin da yake rera shi da dadin murya. Nan gane ko? Ya taganna bil Qur'an ay yajharu bi sautin hasanin wa yarfa'u sauta, shine ainihin wato ya taganna bil Qur'an. Shi yasa nana Aisha take ta subhanallazi wasi'a sautahu wato sam'ahu al-aswat wato subhanallazi wasi'a sam'uhu al-aswat. An gane ko? Ma'ana kamar tana girmama Allah cewa duk zantuttukan mutane Allah yana ji. Duk sautuka ba sa cakuɗewa Allah, sauti na cakuɗewa Allah da sautin ka Allah ya kasa gane wanne ce, wacce ce muryata, wacce ce taka, wanne sauti ne nawa, wanne a Allah ta'ala. Shine nana Aisha take girmama Allah da wannan subhana allazi wasi'a sam'ahu al-aswat. An gane ko? Wasi'a sam'uhu al-aswat. Da aka yi taganna bil Qur'an ay yajharu bihi bi sautin hasan wa yarfa'u sauta, wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadithi a cikin Fada'ilul Qur'an, hadithi na 2523 da hadithi na 2524, Imam Muslim a cikin Salatul Musafirin hadithi na 792, hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda. Alimtu anna hadha at-tarji' minhu ikhtiyarun la li hazzi an-naqa. Sai Ibn al-Qayyim ya ce yanzu na fahimci wannan tarji'in da annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam da zabin sa yake yi ba wai saboda girgizar taguwa bane. Karka ce a to ai an ce wani lokaci yana kan taguwa ma yana karatu, to ko dan motsin da taguwa take ne take dan tsitsinke sautin nasa ake ji kamar yana dan maimaici. Sai ya ce na fahimci ba wai saboda girgizar na wato taguwa take sa annabi yana yin tarji'i a karatun sa ba, yana yi ne da zabin sa, ya zabi yayi hakan ne wani lokaci sai. Wa illa in ba dan haka ba lam ya haki ibnu mugaffalin ikhtiyara, to aida ibnu mugaffal shi ma da ba zai yi koyi da annabi ba ikhtiyaran da zabin sa liyata asabihi dan yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu kana yurji'u fi qira'ati, har abdullah ibn mugaffal yace manzo Allah ya kasance yana yin tarji'i a cikin karatun sa. Ma'ana inda ba da zabin annabi yake yi ba da ibnu mugaffal ba zai koyi shi ba. An zo ta gargada misali yana karatu, sai wannan gargada ta sa muryar sa ma sai ta yi gargada. To aida wannan ne an san wani dalili ne yasa muryar ta yi gargada, ba za a zo a ce sai an koye shi ba a wannan gargada, dan an san tafiya ce da halin motsin dabba yasa muryar sa ta yi gargada. To amma wannan tarji'in da yake muryar sa ta je ta dawo ba wai saboda motsin abin hawa bane ko gargada, annabi yana yin haka yana sane sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Kana yurji'u fi qira'ati, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ainihin wato tarji'i wato a cikin karatun sa. Shi yasa kaga da wannan za ka gane jamalus saut fi qira'atil qur'an, dadin murya da zaqin murya da kyautata murya wajen karatun alqur'ani. Mimma yu'inu ala al-khushu, wannan yana daga abin da ke taimakawa mutum khushu'i a sallah, yana daga abin da ke taimakawa mutum ya samu khushu'i lokacin da yake karatu. Wattadabbur, wannan yana daga abin da ke taimakawa mai karatu wal mustami' da ma mai sauraron karatun at-tadabbur, bibiyar ma'anonin al-Qur'anin da kuma yin tadabburi cikin ayoyin. Amma in babu dadi karatun, ba dadi ba dadi da mutum yana tayi kamar an sa shi dole, to sai kaga babu wani karsashi, shi baya jin nishadi, kai ma mai bin sa ko mai sauraron sa sai ka dinga ganin wannan dama da yayi shiru. Ina fata an gane. Wattaganni ala wajhain, Ibn al-Qayyim yake cewa rera karatun al-Qur'ani iri biyu ne. Ahaduhuma, daya daga ciki, maqtadathu at-tabi'atu min ghairi takallufin, irin wato rera wadda ɗabi'ar ɗabi'a ce ta hukunta shi ba ƙaƙala ba. Akwai wanda ƙaƙala yake, ba ƙaƙalan ake so ba, ɗabi'atan haka muryarsa take. Ina fatan gane. Haka muryarsa Allah ya bashi daɗin murya da zaƙin murya da kyautata murya wajen karatun Alƙur'ani. Ba takallufi ba ne, ba a so mutum ya yi takallufanci, ya ƙaƙala wa kansa, ya matsa wa kansa sai ya yi. fa hadha jaizun, to irin wannan at-taganni, irin na dabi'a wannan ya halata. Wa in a'anahu dabi'atahu bi fadli tazyinin, wa in a'anahu, idan ya taimaka wajen karatin, wa in a'ana dabi'atahu, an gane ko, idan ya taimaka wa wannan dabi'ar tasa, yana da dabi'a mai dadin murya, yana da Allah ya bashi murya, ya bashi dadin murya, to sai kuma ya taimaka wa wannan dabi'ar tasa bi fadli tazyinin, da karin kawatawa, to wannan babu laifi. An gane, dama can kana da kyau sai ka kara da wanka, na ba ta gane, dama can da murya, sai kuma Allah ya sa sai ka kuma ce bari ka kara inganta ta, ka kuma gyara ta dan karatun yayi dadi, wannan babu laifi. Kama kala Abu Musa, kama yanda Abu Musa al-Ash'ari al-Ramma yake fada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace law alimtu annaka tastami'u la habbartuhu laka tahbira. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Abu Musa al-Ash'ari, ai naji ka kana karatun Al-Qur'ani, Allah ya baka dadin murya, sai Abu Musa al-Ash'ari yace ai ban san kana ji na ba, da na san kana sauraro na, da na ƙara zakaka muryar, na ƙara kyautata ta fiye da yanda na kyautata ta a da. To wannan sai suka ce ashe in kana da kyau a karatun Qur'ani ka ƙara da wanka, babu laifi, dama da muryar, dama akwai dadi karatun, sai ka ƙara masa kyau, ka ƙara masa inganci, to wannan yana daga cikin abin da babu laifi a wajen malamai, saboda hadithin Abu Musa al-Ash'ari da yace, da Annabi yace na saurari karatun Al-Qur'ani, Allah ya baka murya, sai yace da na san kana ji, la habbartuhu laka tahbira, ai la hassantuhu laka tahsinan, da na ƙara kyautata maka karatun Al-Qur'anin kyautatawa. Wa hadha huwa alladhi kana as-salaf yaf'aluna, to irin wannan ƙawatawa da dadin muryar shine irin wanda magabata suke yi. Wa alaihi tuhmalu al-adillatu kullaha, kuma dalilan gaba ɗayan su akan wannan zaka fassara su. In ka zo kan hadisan da suke magana akan taghanni bil Qur'an, to akan wannan zaka fassara su. Wannan hadithin la habbartuhu laka tahbiran hadithi ne wanda yake yana da rauni. Abu Ya'la ya ruwaito shi a cikin Mijma'iz Zawaid, mujalladi na 7 shafi na 171. Haka Al-Haythami ya ruwaito shi, ya ce a cikin isnadin akwai Khalid ibn Nafi' al-Ash'ari wa huwa da'ifun, amma kuma hadithin sahihi ne ya inganta. Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadithi a hadithi mai lamba ta 5,548. Al-Hafiz ibn Hajar a cikin Matalibul Aliya shi ma ya ruwaito wannan hadithin. Ibn Abi Shayba shi ma a mujalladi na 15 shafi na 443, hadithi na 30,566 ya ruwaito wannan hadithin. Haka Abdiya al-Maqdisi a cikin al-Mukhtara shi ma ya ruwaito wannan hadithin, mujalladi na 5 shafi na 41, hadithi mai lamba ta 1,650. Haka al-Mufhim, in ka koma cikin littafin Mufhim, mujalladinsa na 2 shafi na 423 shi ma ya ruwaito. Haka Imam an-Nasa'i a cikin al-Kubra mujalladi na 7 shafi na 273 shi ma ya ruwaito shi. Ainihin wato Ibn Hibban shi ma a cikin sahihin littafinsa mujalladi na 16 shafi na 169 ya ruwaito shi. Imam al-Baihaqi a cikin sunan ɗinsa mujalladi na 3 shafi na 12 ya ruwaito shi. Hatta Ibn Uthaymin a cikin sharhin da yawa Riyadu Salihin a mujalladi na 4 shafi na 662 ya ruwaito shi. Wa Sahahul Albani, Albani ya inganta wannan hadithi. Abinda yasa na kawo mana waɗannan wasu hanyoyin, hadithi ne mashuhuri na Abu Musa al-Ash'ari, amma hanyar da shi Ibn al-Qayyim ya kawo mana a nan bata inganta ba, shi yasa aka ce tana da rauni, amma ba wai dan hadisin bai inganta ba, ya inganta ta wasu hanyoyin kamar yadda muka ji insha Allah. Ina fata an gane. To wannan mun ji ɗaya daga cikin fuskokin at-taghanni bil Qur'an, rera karatun Al-Qur'ani, irin rera wadda ba kakala mutum yayi ba, haka Allah ya muryarsa, haka Allah ya dabi'arsa, sai dai ya ƙara mata kyau da kwalliya dan karatun ya ƙara dadi, wannan babu laifi. Wathani at-taghanni na 2, ma kana sina'atan min as-sana'i, shine wanda mutum wato kakalo shi yayi, daga cikin irin masu kakalowa din, kama yata'allamu aswat al-gina, kama yanda zaka ga mutum yana koyan muryoyin al-gina, mawaka, to sai zamto shi ma mutun ya matsa wa kansa sai ya koyi muryar ƙariwa ne ko sai ya koyi muryar wane ko sai ya lalle ya matsa wa kansa irin haka in ka ji kai ka san dai kawai dai kokari yake sai ya kokai wannan kuma bai ma yi daidai da wannan ba to wannan irin wannan wanda zai zamto kamar mutun yana koyi da wani mawaki ko wasu mawaka bi asnafil alhan da wasu nau'o'i na zubin waka ala auzanin muqtari'a akan wasu ma'aunai na waka kirkirarru fa hadhihi hiya allati karihaha as-salam to irin wannan rera alqur'ani da irin wannan yanayin shine wanda magabata suka karhanta shi wa adillatul karaha duk kuma inda kaji an karhanta at-taghanni bil qur'an inna ma tatanawalu hadha irin wannan at-taghanni din wayancan hadisan da suka hana taghanni to akan wannan suke magana amma taghanni wancan na farko wanda dabi'ar mutun ce Allah ya bashi murya kuma yana kokarin ya gyara gurgudan hali baka da murya yi karatun ka yanda Allah ta'ala yayi muryar ka ka kyautata ta iya gurgudo amma ka matsawa kanka sai kai koyi da muryar wani kuma ba dadi ba dadara an san wancan ga yanda take taka ba irin wannan bane ka kuma takura kanka to shine wanda aka hada wanda wani lokaci ga kamar yanda mutum ke koyi da mawaka in wancan kare in ma mai kuskura kure ne wajen karatu saboda abin nan haka shi ma zaka dinga jin yana saboda ya dage sai yayi koyi da wancan to irin wannan shine wanda magabata suke karhantawa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi ziyaratil marda malam yace ga wani fasali da zai karantar da mu koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ziyartar marasa lafiya kana sallallahu alaihi wasallam ya'udu man marida min ashabihi na daga cikin halaye masu kyau da dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana duba duk wanda ya samu rashin lafiya daga cikin sahabbansa wa'ada gulaman hadda yara kanana an gane ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa dubiya wa'ada gulaman kana yakhdimuhu min ahli alkitab annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yaje ya duba wani yaron gidansa da yake masa hidima daga cikin yahudawa ahli alkitab an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wato kyakkyawar mu'amalarsa akwai yaro makocinsa kuma yana zuwa ya masa ƴan aike-aike yana masa hidima kuma ba yahude ne kwana ɗaya biyu bai ganshi ba ya tambaya aka ce ba shi da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebo sahabbai suka taho wajen duba wannan yara kuma dama an ce yaron ya dade yana labartawa mahaifinsa irin kyautatawa da mu'amalar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa mai wato wanda take dadadawa mahaifin rai amma ya dade yana ga ai annabi yayi min kaza annabi yayi min kaza yayi min kaza yayi min kaza sai kuma gashi cikin ainin koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'amala irin ta sai ga kuma sahabbai ya debo su sun zo har gidan wannan yaro dan duba shi to a lokacin da yazo duba shi ma aka ce annabi ya fahimci da wuya ya tashi yanayin jikin nasa nan take annabi sallallahu alaihi wasallam ya tallata masa musulunci yace ka musulunta aka ce yaron sai ya kalli mahaifinsa yana jira mahaifin ya bashi umarnin ya karbo kalmar shahada ko kai ya karba an ce saboda irin kyautatawa da annabi yake masa a mu'amala sai annabi ya ce sai mahaifin yaron ya ce atai abul qasim ka bi baban qasim aka ce sai yaron ya furta kalmar shahada yana furta kalmar shahada kuma Allah ya karbi ransa shine aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana murna yana alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar nagode wa Allah da ya tseratar da wannan yaro ya tsamar da shi daga wuta wa'ada ammahu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya duba baffansa Abu Talib wa huwa mushrikun kuma mushriki ne bai musulunta ba har ma shi ma da yaje ya ga halin da yake ciki ya tallata masa ya karbi kalmar shahada yace ya am qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah au kama kala sallallahu alaihi wasallam yace kace la ilaha illa Allah zan yi maka hujja da ita a gaban Allah ranar tashin alkiyama amma karshe tunda akwai miyagun fada kusa da shi su Abu Jahal suka ce a targhabu an millati Abdul Muttalib yanzu kenan addinin yara zaka bu kenan zaka bar ainihin addinin Abdul Muttalib karshe yace ana ala dini Abdul Muttalib amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya san bai musulunta ba amma ya je duba shi to idan har annabi sallallahu alaihi wasallam zai je duba wanda ba musulmi ba to to ila ga musulmi kuma kaga min babil auda wancan hadithin na farko hadithi ne wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin al-Janais na shi wancan yaro hadithi na 1356 haka a cikin al-Marda hadithi na 2657 hadithin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda shi kuma hadithin dubo baffansa da yayi hadithi ne wanda shi ma Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin al-Janais hadithi na 1360 haka a cikin al-Manaqibul Ansar hadithi na 3883 Imam Muslim a cikin al-Iman hadithi na 24 hadithin Abu hadithin Sa'id ibn al-Musayyib an abihi radiyallahu anhuma wa arada alayhim al-islam kuma duk wayannan mutane guda biyu da annabi ya je duba su duk da ba musulmai bane annabi sallallahu alaihi wasallam da ya samu wannan damar sai da ya tallata musu musulunci fa aslama al-yahudi sai Allah ya wato ya kaddari shi wannan ba yahudan yaran sai ya karbi musulunci ya musulunta wa kana yadunu min al-marid kaga kenan kana da wani abokin aiki a office ko abokin harkokin ku ba shi da lafiya kaje asibiti kaga halin da yake ciki kai kai masa wa'azin musulunta ba ruwanka da fastoci ko wayanda yan uwansa wanda ba musulmi ba in kaje kai masa sannu ya gane ka eh kace ya musulunta amma kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya tallata masa musulunci sai da ya kyautata masa mu'amala shi yasa aka ce mu dinga kyautata mu'amala in kana kyautata mu'amala mu'amala kadai za ta sa wasu su musulunta to da ƴan uwanka ma baka kyautata mu'amala ba lantana wanda ba kai ba wani ma ya ma musuluntan kana cewa har yanzu tubabbe ne to kaga ba magana kyautata mu'amala da shi kenan go Allah ya shiryar da mu wa kana yadunu min al-marid manzon Allah yakan matsa kusa da mara lafiya yakan je kusa da mara lafiya wa yajlisu inda ra'si yakan zauna daidai kansa wa yas'aluhu an hali yace ya jikin yana tambayar sa game da halin sa yace wa ne ya jikin naka wa kana yamsahu biyadihi al-yumna 'ala al-marid manzon Allah yakan shafi jikin mara lafiya wato da hannunsa na dama yamsahu biyadihi al-yumna 'ala al-marid yakan shafi mara lafiyar da hannunsa na dama wa yaqulu yakan yi masa addu'a yace Allahumma rabban nas adhhabil ba's washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama manzo Allah ya je duba mara lafiya ya jikin to Allah ya kara lafiya sai ya taba jikinsa sai ya masa wannan addu'a yace Allahumma rabban nas ya Allah ubangijin mutane adhhabil ba's ka tafiyar wa wannan bawan Allah wannan rashin lafiya washfi ka warkar anta ash-shafi kai ne mai warkarwa la shifaa babu wata waraka illa shifaa'uka sai warakarka ya Allah shifaa'un shifaa'an warakarka waraka ce la yughadiru saqaman da bata barin sauran ciwo warkewa ake gaba daya ya Allah an ka tashi ba da sauki wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Athib hadithi na 2743 Imam Muslim a cikin As-Salam hadithi na 2191 hadithin Aisha Allah ya kara mata yadda wa kana yad'u lil marid thalathan manzo Allah ya kasance yana wa mara lafiya addu'a sau uku Allah ya baka lafiya Allah ya sauka Allah ya sauke Allah ya sauke kaji Allah ya sauke haka misali inda Hausa ne ko in kuma wancan addu'a ce to zai maimaita masa ita sau uku kama qala kaman yanda yace Allahumma shfi sa'adan sau uku thalathan sau uku yace Allahumma shfi sa'adan Allah ka ba sa'adu lafiya Allah ka ba sa'adu lafiya Allah ka ba sa'adu lafiya sau uku wannan hadithi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin al-Marda hadithi na 2369 Imam Muslim a cikin al-Wasiya mujalladi na 8 shafi na 160 ko 1638 ko hadithi na 1638 hadithin Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu an wa kana idha dakhala 'ala al-marid manzan Allah ya kasance idan ya shiga wajen mara lafiya ya kuli yana cewa la ba'sa tahurun insha Allah la ba'sa tahurun wannan kalma akwai dadadawa ga mara lafiya tana yi wa mara lafiya dadi kaje ka same shi kace la ba'sa tahurun insha Allah eh la ba'sa ma'ana babu laifi wannan jinya da kai sarkaka ce daga zinubanka waraka ce insha Allah an gane ko shine la ba'sa tahurun insha Allah wannan hadithi ne wanda yake Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin al-Manaqib hadithi na 3616 a cikin al-Marda hadithi na 2656 da hadithi na 2662 hadithin Ibn Abbas radiyallahu anhuma wa rubbama qala sau da yawa kuma manzo Allah yakan faɗi wannan kalmar kaffaratun wa tahurun. Manzo Allah sai ya hada kalmomin ya ce kaffaratun wa tahurun, wannan jinya da kai ko wannan rashin lafiya kaffaratun insha Allah kaffara ce, ma'ana kankarar zunubi ne, wa tahurun tsarkaka ce daga zunubai insha Allah. Kamar yadda Anas ya ruwaito hadithi wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba wani balaraban kauye, wa huwa mahmum, yana fama da zazzabi. Sai Annabi ya ce wannan balaraban kauyen kaffaratun wa tahurun, yace kankara zunubi ne kuma tsarkaka ce, zaka warke insha Allah. Sai wannan balaraban kauye yace wani irin tahurun, zazzabi ni na san halin da nake ciki, ai humma tafuru ala sheikin kabirin, kana kallon tsoho tukubar zazzabi ya shige cikin jikinsa ya makale ya ki fita, kuma a ce mun wani tazuru hul qubur, mutuwa tana kawo mun ziyara lokaci lokaci, an gane ko? Eh, shi za ka ce ala arabi. Manzo Allah ya ce fa na'am idan, nabi ya tashi ya tafi ya ce fa na'am idan, tunda ka ce ba sauki shikenan, an gane ko? Eh, ta wani yaro aka ce ka warke, ya ce eh gaga bai warke ba, yaro ba ta kiya ko? Wa kana yarqi man kana bihi qarhatun aw jurhun aw shakwa. Manzo Allah ya kasance yarqi, yana yin ruqya, ma'ana yana yin tofi, man kana bihi qarha, ga wanda yake da wani rauni, aw jurhun ko ciwo, aw shakwa ko yana fama da rashin lafiya, fa yada'u sababatahu bil ard. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya dan yatsansa mai tasbihi sabbaha, wannan manuniya din, sai ya sa shi a kasa, thumma yarfa'uha, sannan sai ya dago shi sama, wa yaqul, an ce yana fara sa yawu haka a jikin dan yatsan, sai ya dangwalo kasa a jikin dan yatsan, in ya daga zai ga kasa a jikin dan yatsan, sai ya dora wa mara lafiya inda yake ciwon, sai ya karanta bismillah turbatu ardina biriqi ba'dina yushfa saqimuna bi idhn rabbina. Wannan yana daga cikin addu'ar da annabi yake wa mara lafiya, in yace sai ya sa yawu a hannun sa, ya dan tofa yawu, sai ya dangwali kasa, sai ya dora a inda mara lafiya yake masa ciwo, sai ya ce bismillah da sunan Allah turbatu ardina, wannan kasa ce, wato turbaya ce ta kasar mu, biriqi ba'dina, da yawun da ke yawun wani daga cikin mu, yushfa saqimuna, da za a warkar da mara lafiyar mu, bi idhn rabbina, da izinin ubangijin mu. Wa hadha fi sahihain, wannan hadithin yana cikin sahihain Bukhari da Muslim, in ka koma cikin at-tib hadithi na 2745, da kuma hadithi na 2746, Imam Muslim a cikin as-salam hadithi na 2194, hadithin Aisha, Allah ya kara mata yadda. Wa huwa yubdilu al-lafazata allati ja'at fi hadithi 70,000 la yarqun. Wannan sai zamto yubdilu lafaza, yana rushe al, wato lafazin nan alladhi ja'al, wanda yazo fi hadithi 70, a hadisin mutun 70 da zasu shiga aljanna babu hisabi, babu azaba, yan direct entry ko a cikin ranar tashin alkiyama, akwai yan direct entry, akwai wanda ake ba su DE kawai su wuce ba tambaya. Allahumma ja'alna minhum, Allah ya sa mu a cikin su. Annabi ya ce akwai mutum 70,000 sau 70,000, wajen biliyan 9 da miliyan 100, biliyan abin nan ne da miliyan 1 da miliyan 900, mun taba buga lissafin dai na manta, domin an ce mutum 70,000, kuma kowane 70,000 ta iya ja 70,000, kaga 70,000 sau 70,000 za su shiga aljanna ba hisabi. To cikin kalmomin da Annabi ya faɗi sufofin su, sai ce humul ladina la yarquna wala yastarquna wala yakta, ko kuma humul ladina la yarquna, a wani lafazin humul ladina la yastarquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna. Sufofi guda hudu, har ma nan take okasha yace ya ma'aikin Allah ka neman mun alfarma in shiga cikin su, yace anta minhum, ce an gama dama an bani slot daya na baka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sai kuma wani sahabi yace ah, ya ma'aikin Allah ni ma a sani a cikin su, yace sabaka ka biha okasha, yace slot daya aka bani okasha ya riga ka, amma dai ga sufofin a dage a jaraba ko za a dace. Humul ladina la yarquna la yastarquna, sune wa'anda ba sa neman ai musu ruqya. in an gansu magashiyan wani yazo yi musu ruqya wannan shi ya musu amma su dai su ce a zuwa yi musu ba sa yi in ka gansa a asibiti kawai daukar sa aka yi magashiyan an ganshi yana cikin wani hali aka kashi asibiti amma shi baya zuwa asibiti dan kansa ka gani yayin zazzabin da zai in ka ci san ba za ka iya ba ka je asibiti ina ga amma yawa to ai shine ba za ka ce ba za a iya ba aka faɗi sufar ajin da aka faɗa ka ce ba za ka iya ba yawa an fahimta ko saboda sufa ce kuma dole za a samu yanzu kamar wannan wanda muka karanta ina jin ko misar in kun tuna karatun mu na ranar juma'a na birrul walidain ai kaga kunama ce Jubair bin abin nan Sa'id bin Jubair ban manta ba Sa'id bin Jubair yana cikin wanda ya dauka alƙawarin kansa wannan sai kunama ta harbe shi mahaifiyarsa tace lalle sai an mar ruqya to baya so ya saba umarnin mahaifiyar da ya tayi sai ya bada hannun da ba shi kunama ta harba ba dan kasa ana samu ai su bace la yasarqun wala yaktawuna ba ai musulalas guri ya kumbura aje ai huda tsiyaye a basa ba ai musulalas sanan wala ta dayyaru na basa canfi wa ala rabbihim yatawakkaluna ga ubangijin su kade suka dogara ina fata an gane to wannan hadithin da sai malam yake cewa wa huwa wannan lafazin da muka karanta na annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ruqya in yaje wajen mara lafiya yakan yi ruqya to sai ibn al-qayyim ya ce wa huwa wannan hadisin yubdilul lafaza kenan ya rushe lafazin da allati ja'at wadda tazo fi hadithis saba'in a hadisin 70 alfan mutun 70 da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba akwai lafazin la yarquna akwai inda yazo da la yastarquna sun ce shine daidai la yarquna wa huwa galadun minar rawi wai la yarquna in aka ce shine wanda baya yin ruqya to ai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana yin ruqya da haka sai suka ce wannan lafazin na la yarquna kuskure aka samu daga shi rawi la yastarquna yake so ya ce kamar yanda sauran ruwat suka kawo sai ya kawo lafazin la yarquna an gane ko to amma wannan lafazin na la yarquna lafazi ne wanda ya inganta an gane ko mu koma can ƙasa lamba ta biyar ce hadhihi lafaza wannan lafazin humul ladina la yarquna la yarquna dinnan rawaha muslim imam muslim ya ruwaito ta fil iman a cikin kitabul iman hadithi na wato shafi na 220 ko kuma hadithi na 220 da kuma hadithi na 374 hadithin ibnu abbas radiyallahu anhuma wa laysa ghalatun min ar-rawi wannan babu wani kuskure da aka samu daga rawi kama qala al-muallif kaman yanda shi ibnu al-qayyim ya faɗa an ce lokaci yayi dole zamu sake bayani wannan lafazin ya tabbata shine an yi so a nuna ba kuskure bane shi ma ya akwai lafazin da yazo da wannan la yarquna din sannan zamu ji ya zamu yi jam'in tsakanin hadisan idan can annabi yayi ruqya nan kuma an ce humul ladina la yarquna ya za a yi jam'in shi yasa wasu suka ce kuskure aka samu ba la yarquna bane domin annabi yana yin ruqya la yastarquna ne to amma ka ji lafazin shi ma imam muslim ya tabbatar da shi wanda insha Allah karatun ina ganin zai fi ma'ana mu tashi a kansa dan lokaci ya riga yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika